the way we are buzzing, but he keep on. The way we are buzzing, but he keep on. The data that I did. Komai yanau zan yi shi dake murayi tare zan so mace dake ko ba duhu taurari da haske ko babu komai ashe zan fada labarin zuciya wannan shi zan jandada kin kwashe komai tilas kin fada a zuciyar yake ki ban shi bidda lokacin na ki duniyar ta ki kar da ki bar mai sanki ki bar mama ki zanabi ki zanaje ne fadarki yara zaman ki sha'anin ki raina da komai duka na baki ki dena raki shakuri minki yan mata kariyar su suka yi komai we are buzzing buddy ki ba ya wa zuciyar da take sanki ba da wasa ba tabbatar mina mafarkin da ne kanki bai yi ƙarya ba kanki kyandiri kyawun kamalarki ke ce idan duba farin cikinki na wani wallahi ke kadai nake duba sanirwan idaniya farin ciki kan ado da tafiya ki sha zaman ki lafiya sanirwan idaniya barin cikina duniya ki sha zaman ki lafiya mai kan ado da tafiya yara zaman ki sha anin ki raina da komai duka na baki ki dena raki shakuri minki yan mata kariyar su suka yi ki komai we are buzzing buddy ki ba